أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا بركة مدسادوا أولنا مسلاتي ميتار البركة دانسي قبا دكرات منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللفاوة سعد يوسف أبو عزيز رحمه الله تعالى idan ba a manta ba mun tsaya wancan satin kalkashin gaba wadda take mana bayani akan kisa da aka yi wa Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yau shine darasin mu na 22 a cikin wannan littafin kuma muna 12 ga watan 7 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1442 wanda yi daidai da 24 ga watan 2 a kalandar Bature 2021 shahina 55 mali yake cewa musafirun ilal janna to ga Umar nan an mai kisan gilla yanda muka yi bayani wancan satin gashi na an samu wani daga cikin waɗanda suke al'alaj wanda ake ce ma al'alar shi shine mutumin da ba balarabe ba kuma kaguri yazo ya zauna a cikin ƙasa ta musulmai shine ake kiran shi da al'alar shi aka samu wannan al'alajin wanda ake kiran shi Firuz al-Majusi ko kuma Abu Lu'lu'a Firuz al-Majusi Maula Mughirah bin Shu'ba wanda ya shigo masallaci ya tarar da Umar yana sallah ya mai suka a wani kauli aka ce suka guda uku wani kauli kuma suka guda shida yayi wa Umar har ya kai ya soke shi a kasance biyar shi wanda ya kai idan ya sanya wani abu a cikin shi yake kwarara yake yin kasa to wannan kai kisan da yemi yanzu mallan ya koma mana bayani akan to ga Umar fa an mai kisa yanzu ya kama hanyar bulaguranci zuwa gida aljanna kada mu manta Umar yana daga cikin mutanen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu albishir da gida aljanna shine karkashin haka mallan yake cewa musafirun ilal janna ka Umar zai yi tahiyya zai yi bulaguranci zuwa gida aljanna yake cewa ta'alun wa ayyush sa'ati zifafi hadha al-abd as-salih ila jannati al-khuld lahzatan bi lahza yake cewa ku zo mi rayuwa a cikin wani dandan takaitaccen lokaci rayuwa ta cin angonci idan aka ce az-zifaf shine ranar cin angonci shi kuma Umar wannan cin angonci ne zai yi rana ce ta jin dadi gashi nan zai ta yatarar da ubangijin shi shine nan mallan yake ce mana mu zo mi rayuwa wani lokaci na jin dadi na wannan bawon wanda yake nagari ila jannatil khuldi zuwa ga aljanna wadda take madawwamiya kuma wannan kowa ya sani aljanna idan an shiga khalidan fiha ana dawwamuwa ne a cikin ta babu wanda zai shiga a ce a saboda wani laifi da zai yi wa ubangiji a hutar da shi kamar yanda cikin suratul hud ubangiji yake mana bayani wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha madamati samawati wal ardu ata'an ghayra majzumi wanda suka samu rabu a wurin ubangiji za su kasance a cikin gidan aljanna suna madawwama a cikin ta ko wannan kyauta ce wanda ubangiji yake wa duk wanda ya mai aiki a nan duniya duk wanda ya aikin kwarai to za a sakanta mai da wannan kyautar ita ce gida aljanna su kuma wanda suka yi fasikanci hakika ubangiji zai sanya su a cikin wutar jahannama zuwa wani lokaci illa an yasha Allah kenan yana tabbatar mana wannan aljanna aljanna ce wadda take madawwamiya
lahzatan bi lahza lokaci bayan wani lokaci kenan zai mana daga sukar da aka mai har zuwa lokacin da za a dauki ran Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa walakin man alladhi yanqulu ilayna suratun hayya min ardil waqi' lis-sa'ati al-akhira qabla ar-rahil yake cewa sai dai wane ne zai nakalo mana zai dauko mana wannan labarin na wannan na image ko kuma na wannan sura wanda take rayayya na abin da ya afku ga wannan Umar karshen lokacin shi lokacin da za a dauki ran shi ya koma zuwa ga Ubangiji yake cewa innahu abdullahi bin umar bin al-khattab yace shine abdullahi dan umar dan khattab radiyallahu anhuma yarda Allah shi tabbata a gare su kenan wanda zai babu wannan cikakken wannan labarin shi shine dan shi abdullahi bin umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yaqulu yake cewa lamma ta'ana abu lulu'ata umar ta'nataini yake cewa yayin da abu lulu'a al-majusi ya soki umar suka guda biyu yace fa zanna umar anna lahu zanban fil nasi la ya'lamuhu umar sai zatan ka'aji yana da wani laifi game da mutane yace shi kuma bai san wannan laifin da yake yi wa mutane ba irin wannan kisan gilla wani yazo ya kashe ka kana sallah a cikin masallaci a lokacin nan wannan kisan yayi bashi ma yayi bashi tsoro ka'aji yayi wa mutane wani laifi wanda shi bai san wannan laifin da yayi wa wannan mutanen ba sai sanya ubangiji ya kawo wannan mutumin din yayi diddan ya ukubanta shi a nan duniya yake wannan tunanin yake cewa fada'a ibni abbas sai ya kirayi ibni abbas abdullahi bin abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi wa kana yuhibbuhu wa yudnihi ya kasance umar yana san abdullahi bin abbas kuma yana matsowa da shi a cikin mulkin shi wa yasma'u minhu kuma yana ji abinda abdullahi bin abbas zai hudume wannan kenan abdullahi bin abbas yana da wata matsaya yana da wata daraja a wurin umar bin al-khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi fa qala sai ya ce me ahabbu an na'lama ala mala'in minan nasi kana hadha fa qala ahabbu an na'lama an mala'in minan nasi kana hadha yake cewa ina so in ji game da mutane menene haka kenan shin nayi musu wani laifi ne wanda ni cancanci wannan hukuma da ubangiji zai mini idan muka dauka abdullahi bin abbas ya kasance dan babban manzon Allah ne ko yana da dani ga abbas shi kuma babba yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan idan muka dauka kuzan ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to umar ya kasance yana san shi yana kusantawa da shi yana sauraron maganganun shi saboda ilimin da ubangiji ya baiwa abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas yana daga cikin yaran da aka kawo manzon Allah ya musu addu'a allahumma faqqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil ya ubangiji ka sanar da shi ilimin fiqhu kuma ka sanar da shi ilimin tafsirin ayoyin alqur'ani lokacin da Umar yake yi wa Abdullahi bin Abbas irin wannan tarayyara irin wannan girmamawa ya kasance idan za a huta wani wuri yana sanya Abdullahi bin Abbas ya kasance shine jagora game da manyan sahabbai ga sahabi nan yana da shekara 60 wani yana da sama da haka amma dai sai a sanya yaro ya kasance shine jagora yake cewa mutane hin suke ta cece kuce dan me yasan ya za a ringa sanya yaro yana jagorancin mu sai Umar ya kirayi Abdullahi bin Abbas gaban wa'annan wanda suke magagganin yake ce musu wane ne zai bani labarin abinda ubangiji yake nihi ga wannan sura idza jaa nasrullahi wal fata wa ra'aita an-nasi yadkhuluna fi dinillahi afwaja kowa sai yake bugan kanshi wani ya ce a'a wallahi Allah a'lam bin san ba abinda wannan aya take nihi ba wani ya ce a'a ubangiji yana nihi ne a'a ubangiji zai bude wa manzon Allah makka yace to shikenan Abdullahi bin Abbas ba su labarin kai a ganinka me kake gani me ka gane a wannan aya yake cewa wannan aya tana nuni ne lalle za a samu budaddaka mutane za su yi ta shigowa a cikin addini amma dai abinda take nuni shine lalle rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo karshe shi sanya ubangiji yake ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu kai yawaita tasbihi kuma kai yawaita istighfari ga ubangijinka innahu kana tawwaba lalle ubangijinka ya kasance mai yawan amsar gawarar bayani ne kenan wannan shi ya sanya Umar yake matso Abdullahi bin Abbas zuwa gare shi kuma wannan haka ake so idan an samu mutum yayi kowa ilimi to ya kasance shi shine jagaba akan waɗanda shekaru ne babu komai a kawunan su kenan ilimi yana da wata daraja wanda duk lokacin da wani ya samu ilimi to hakika ya kamata a girmama shi a cikin al'ummar shi haka idan muka dauka koda ilimi ne na nan duniya zan mu gani a duniyance wanda yake ka ilimi wanda yake da baka yayi wanda bai da brebe hatta da matsayin da zai samu bangaren gwamnati ba dai bane ba to ina to ga wanda ya harbace alqur'ani wannan ilimin shi shine hakikanin ilimi shi kuma wancan kama ne babu katin shi zaka take ka karanta amma dai baka sani ba ka ci ko baka ci ba amma dai wannan kana da tabbas idan kai dai ubangiji zai saka ta faka hasali ma idan ka bada zakkan ilimin da ubangiji ya baka Allah ya tar da mu yake cewa fa kharaja ibni abbas lokacin da ya bashi wannan labarin ya tahiya bibi mutane ya ga mutane a wani hali suke gashi na an ce musu an soki khalifan su an soki shugabanin mummunai ya tahiya leka mutane a cikin wani hali suke kenan ka aje da kai waɗanda suna nan suna jin dadi wa ansu kuma suna nan suna bakin ciki kenan ya tahiya leka ne shi kuma wannan haka ne ita rayuwa bai yiwa ne ya kasance a samun mutum duka kowa ya kasance kowa yana san shi ridan nasi gayatan la tudrak yardan mutane wani abu ne wanda bai yiwa ne a cime kace a dukkan garin nan kowa ya so ka to bai yiwa haka daga cikin salaf ina tunanin Umar ne wanda yake huta bayan gari idan ya huta bayan gari sai ya tura an tabbatar da baya cikin gari sai ya tura yace a tai a bibiyan mai labarin mutane shin me ake fadi akan shi tunda dai yanzu bai nan kenan bayan gidan shi wa'ansu sun samu damar sun samu sakewa su yi magana a bayan gidan shi yake cewa idan ya zo idan mai labari ya kawo mai sai ya ce mai a suwane wuri kaza suwane suna cewa a kaza akan ka suwane kuma suna taya banka yake cewa to ai yardan mutane abu ne wanda bai yiwa ne a cime amma dai aka samu mafi yawa suna ya banka to hakika ka rabu ta yake cewa fa kharaja ibni abbas sai ya huta daga gidan Umar bin al-Khattab fa kana la yamurru bi mala'in min an-nas illa wahum yabkun yake cewa bai huce ba a wurin wa'ansu gungu na da jama'a duk inda mutane suka tattaru yace sai ya tarar da su dukkan su suna kuka gashi nan an soki shugabanin mummunai faraja ilayhi sai ya dawo zuwa ga Umar bin al-Khattab fa qala sai yace ya amira al-mu'minin ya kai shugabanin mummunai ma marartu ala mala'in illa wahum yabkun ban huce ba ga wa'ansu jama'a ba sai face na tarar da su suna kuka akan abin da ya same ka ka annahum faqadul yawma abkar auladihim kamar ka ce yau sun rasa wannan budurwin matan su budurwin diyan su kamar budurwan diyan su nan idan muka dauka zan mu gani karin magana ne wanda larabawa suke yi auladul abkar yara budurwoyi mata budurwoyi kamar da yake idan mutum idan ya kai lokacin balaga ko ya kai lokacin munzalin yayi armi ya cika karhin shi a lokacin nan zaka gani in da namiji ne a gida ana yawan san shi ba a so yayi nesa da kai da gida haka idan ta kasance mace ce ita ma kullun za a kasance ana kakkange ta har lokacin da za a aurar da ita kenan a lokacin nan za a ringa gwada ma yaro su iya su shi sanya suke ci kiran su auladul abkar soyayya yara waɗanda ake so ƴan matan uwaye wanda ake so kenan yana bayani ne akan a'a ka ce kamar sun rasa diyansu waɗanda suka hiso saboda kukan da suke yi mu dauka muƙaddara mutum ne ya rasa ɗan shi wanda ya hiso a wani yanayi yake shiga kukan ya wuce iyaka yace to haka ya tarar da mutane kowane mutane idan ya tarar da su zai tarar da su suna kuka ne iya kuka kenan wannan suna gwadawa Umar soyayya kuma haka ake so kamar yanda manzo Allah yake bayani yake cewa a kan mai iko shine yuhibbunahu wa yuhibbunakum shine shugaba wanda zukku so shi zai so ku kuma ku so shi kuma tusalluna alaihi wa yusalli alaikum zai ringa muku addu'a kuma za ku ringa mai addu'a wannan shine kin shugaba gashi nan abin da ya same shi gashi nan suna ta kuka kamar kace sun rasa diyansu ne iyansu wanda suka yi so kenan shine kyan shugaba ya kasance talakawan shi suna san shi kuma yana san talakawan shi suna mai addu'a shi ma suna shi yana musu addu'a su ma suna mai addu'a yace kuma mafi sharrin mai iko shi shine wanda yake tsine ma talakawan shi su ma suna tsine mai duk lokacin da za a zamuna baka ji ba talaka ba ya hada abun alheri ba akan shugaban shi ba shi ma shugaban zai ce kai wannan ya iskan wannan a tai a musu kaza kai ku raba abun da za a musu a rike kaza wannan shi shine mafi sharrin shugaba kuma suna tsine mai yana tsine musu kuma yana kin su su ma suna kin shi wannan shine mafi sharrin shugaba yake cewa faqala sai Umar a lokacin nan bayan ya tura ya ji wai ya ma ubangiji lahi ne ko kuma ya tarar da mutane a mutane suna bayyana mai soyayya shi soyayyar su akan shi saboda abin da ya same shi yanayin da suka shiga yake cewa a lokacin da ya walwalo yake cewa faqala man qatalani sai ya tambaye su to wane ne ya kashe sai ake ce mai Abu Lu'lu'a ta Al-Majusi Abdul Mughira bin Shu'ba shi shine Abu Lu'lu'a Al-Majusi bawane na Mughira bin Shu'ba kamin ya kashe shi shi Mughishi Abu Lu'lu'a Al-Majusi ya kai kukan shi zuwa ga Umar ya kai kara ya kai kukan shi zuwa ga Umar akan mai gidan shi Mughira bin Shu'ba ya tafi wurin Umar yake cewa Umar dan Allah ya neman mai ceto wurin Mughira akan ya mai rubutu akan kaza idan ya bada shi enta shi idan ya samu wannan duke ya enta shi sai Umar ya tura aka kirawo Mughira yake cewa to ga bawanka nan yana cewa yana bukata a mai rubutu idan aka yi bawa da mai gidan shi ai ana rubutu idan yayi rubutu akan wani ka samu kaza ka kawo idan ka kawo ka entar da kanka yace a akan wannan dukiyar ni bana iya enta shi ba sai ya bani kaza ashe shi da kai abin da ya boye a cikin ran shi shine kenan nan Umar da ya tambaya ake ce mai a wanda ya kashe ka shine Abu Lu'lu'a Al-Majusi bawa na Mughira bin Shu'ba nan karshe kalkashin nan mallan yayi hala yake cewa qala ba'dul affakin wa ansu matsiyata suke cewa innal Mughira huwa alladhi dabbara hadhihi al-khutta ai Mughira bin Shu'ba sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi shine ya dora wannan plan din ya dora ma shi Abu Lu'lu'a Al-Majusi ya tafi ya kashe Umar yayi hankali ya dauka sahabi wanda aka yi yakikika tare shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai wannan matsiyata ɗin shi a suke cewa a ai wanda ya dora wannan hudda ya dora wannan plan na akashe Umar ya dora ma bawan shi wannan plan akashe Umar su sune shi shine Abu shine Mughira bin Shu'ba abu ne wanda bai yiwa shine malai yace qutilal kharasun ai Allah tsine ma masu irin wannan aikin wannan dai aikin dai a ringa kirkira ƙarya a ringa dora mu sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tirda Allah wadare da wannan aikin ma akzabahum ce mu wannan wata ƙarya ta kai wannan ƙarya a ce sahabin manzo Allah ya dora hudda ya dora plan a kashe wai khalifa na mummunai in ce hankali baya daukar haka amma dai a cikin littattafan sa yana nan a rubuce akan wai lalle wannan wanda wannan Abu Lu'lu'a Al-Majusi da ya kashe Umar wanda ya dora mai plan shine mai girin shi Mughira bin Shu'ba wannan ƙarya ce shaka faɗi ce yake cewa qala ibni abbas yake cewa fara'aitul bushra fi wajhihi a lokacin da nace mai ai Abu Lu'lu'a tani shine ya kashe ka sai naga mulmushi naga horon ciki a saman fuskar shi yake cewa faqala sai Umar yace alhamdulillahi alladhi lam yabtalini bi ahadin yuhajini yaqulu la ilaha illa Allah yace godiya ta tabbata ga ubangijin da bai jarrabe ni ba ga wani ɗaya daga cikin musulmai wanda yake cewa wanda zai jayayya da ni a gaban ubangiji yana cewa la ilaha illa Allah a wata riwaya yake cewa alhamdulillahi alladhi lam yaj'al maniyati ala yadi rajulin yad'i al-imana wa lam yasjud lillahi sajdatan yace godiya ta tabbata ga ubangiji wanda bai sanya mutuwa ta ba ga wani mutum wanda yana kirkirar musulunci yana kirkira ya shigo ya sanya riga ta mun ta imani ta musulunci yana tare da cikin mu yana sallah tare da mu amma dai kuma bai taba sujjada ga ubangiji ba kenan bai yarda da ubangiji ba amma dai ya sanya riga ta munafunci da sunan musulmai kenan ba mutum bane ba wanda yake musulmi ba wanda yake la ilaha illallah ba kuma haka idan muka dauka zan mu gani ai su da mu kaborai duka rayuwar su sun dora ta ne kuma yanda ubangiji yake cewa la yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum ba za su taba gushewa ba suna yaƙa ku ba har sai sun maida ku akan tsohon addininku inistaqa'u in dai har sai iya wannan shi shine kullun idan suke kullun shi idan ya ga musulmi ya za a yi ya dabbara ya za a yi ya dora plan din da zai bashi damin ya kashe wannan musulmin wannan aqida kowane kafiri kenan kuma wannan ubangiji ya tabbatar mana da haka kenan shi wannan Umar yana tabbatarwa yana cewa alhamdulillahi tunda dai Allah dai bai kaddara ba dai musulmi ne daga cikin mu da ya kashe ni kafiri ne dai yazo ya kashe ni yake cewa amma inni qad kuntu nahaitukum an tajlibu ilayna min al'aluji ahdan fa'asaitumuni yake cewa lalle ni dai idan ku manta ba na hane ku da ku janyo mana wani bobawa wanda yake kahuri wanda ba balarabe ba bobawa kahuri ya shigo cikin mu yazo ya zabda yace fa'asaitumuni sai kuka kiya kuka saba mai kinan nan Umar me yake bayyana musu yayi ta bayanin a'a kada ku saki wa'annan kafiran wanda bisu musulunta ba kada ku saki ku bar su shigo cikin mu suna rayuwa wannan Umar yayi ta bayani akan haka amma dai ku asaitumuni sai kuka kiya kuka saba mun akan haka kuka kiya he kun kawo su kun zauna tare da su yake cewa saboda shi wannan wanda ba musulmi ba zai saje tare da ku idan ya saje tare da ku zai iya shifka muku bulalata yace to shi san ya yake wannan amma dai wannan da yake shi bayanin da yake ba aya alqur'ani bace ba sunnan manzo Allah bace ba sahabbai suka saba akan haka kuma duk wanda ya saba akan biyayya game da ubangidanshi game da shugabanci hakika zai samu wani abu na daga laifi ba laifi bane ke sa in ce ba zai samu sakamakon abinda sakamakon sabawa da yi gashi nan sakamakon sabawa gashi nan ya kashe shugaba na mummunai haka idan muka dauka mu dauki yakin Uhud mi manzan Allah ya umurni ya dora mutane 70 akan dutse da ya dora su akan dutse ya ce musu in ya hali ya kasance koda an yi galaba akan mu ko mu muka yi galaba to kawai wanda ya san koda kan wannan dutsen lokacin da suka gani an fatattaki kahurai sun zuba a guje sun tsere a lokacin da ne suka fara safkowa suka saba wa manzan Allah amma dai da wannan safkowar da aka yi sai gashi nan yaki ya canza alhala Khalid bin Walid yake wayo zagaye dutsen nan ya kawo suka kawo musulmai suke fatattaka su dalilin sabo da suka yi a sabawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yi kenan wannan shi shine duk saban da yake za a sabawa shugaba akan abinda ya nema talakawan shi su yi to hakika sai an samu sakamakon wannan saban da aka yi shine nan Umar yake wadi musu to gashi nan nayi ta ce muku kada kanta ku bar bobawa wanda yake kahuri ya shigo cikin mu kun bar shi ya shigo ga irin katabarar da ya aikata mana summa qala sannan Umar yake cewa udu'u li ikhwani ku kirawo mun ɗan uwana qalu man sai suka ce mi to suwa ne ɗan uwan naka qala sai yace usman da kai usman a cikin su ɗan uwana wa ali da kai ali wa talha da kai talha wa zubair da kai zubair bin al-awwam da kai abdurrahman bin auf wa sa'd bin abi wa qas wannan su ne ɗan uwan shi wannan idan muka diba dukkan su wannan guda shiddan suna daga cikin wa'inda aka musu tabbishar da aljanna kenan kun ga ko ai ba dan uwa kamar wannan dan uwa wanda zamu gama a cikin aljanna ai shine ai dan uwa ai ba dan uwa bane jiri ba da nasaba ba ga dan shi a gaban shi bai ce ba dan uwan shi ba amma dai yace wa'innan guda bakwa a tahi a kirawo min su wa'inda manzo Allah ya musu albishar da aljanna aka tahi fa arsala ilaihim sai aka tura a kirawo wannan mutanen guda shidda summa wada'a ra'sahu fi fakhzi sai abdullahi bin abbas summa wada'a ra'sahu fi hijri afwan yake cewa sai abdullahi bin abbas yace sannan Umar sai ya dora kan shi akan cinyata falamma ja'u yayin da suka zo kuntu sai na cewa Umar ha'ulai qad hadaru ai wannan mutanen da ka tura a kirawo maka wannan guda shiddan ga sunan sun iso kenan wannan shi yake nuna mana Umar bai san ba ai wani yanayi yake cike ba har mutane su shigo su zo su zamna bai san ba da mutanen nan sun zo heda shi Abdullahi ibn Abbas yace mai wannan mutanen da ka tura a kirawo maka ai hakika sun zo qala na'am sai yace kwarai kwa nazartu fi amri almuslimina sai yake ce musu nayi duba a cikin al'amarin musulmai fa wajadtukum ayyuha sitta sai na same ku ku wannan mutanen guda shidda ru'usun nasi wa qadatuhum ku ne manyan mutane kuma ku ne jagororin mutane mutanen da suka rayu tare da manzon Allah suka taimaki wannan addinin aka musu albishir da aljanna su wannan wasu manya suka kai su shine Umar yake tabbatar musu da na leka na diba a cikin dukkan mutanen da muke rayuwa da su anan bun ga wa'ansu mutane sama da ku ba wanda suke sun hi kowa danganta sun hi kowa girma kuma sun hi kowa kasancewa jagorori ne a cikin wannan tahiya yake cewa wala yakunu hadha al-amru illa fikum kuma wannan al'amarin na khalifanci ba ya kasance ba sai dai a cikin ku kenan wannan guda shiddan kun wane ne zai kasance khalifa to ba a kiwaye ku ba a cikin ku ne za a zabi khalifa wanda zai kasance shi shine khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yakunu hadha al-amru illa fikum kuma wannan al'amarin ba ya kasance ba sai dai a cikin ku mastaqamtum yastaqim amru an-nasi matakan dai kun daidaita tsakanin ku kun zabi wanda yahi dacewa ya kasance shi shine khalifa na yace to yastaqim amru al-muslimina al'amarin musulmai zai daidaito yace wa in yakun ikhtilafu kuma idan aka samu sabani a cikin ku ku shiddan nan yakun fikum to zai kasance ne a cikin ku Umar ya kare musu magana in kun daidaitu ku shiddan nan to al'amarin musulmi zai daidaito in kuma kun samu sabani tsakanin ku to hakika an samu sabani a cikin al'amarin musulmai saboda kowa jagora ne a cikin su Ali yana iya jin tawagashi ya koma gehe kuma yayi abin da ya ga dama haka Talha yana iya jago dukkan su manyan sahabbai ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu garantin shiga gidan aljanna kuma kowa ya san fadalar sa a cikin sahabbai in kun daidaita to wannan al'amarin ya daidaito in kuma kun saba to hakika al'ummar musulmai ta samu sabani ta shiga cikin rudani yake cewa falamma sami'tuhu zakara al-ikhtilaf yayin da naji Umar shi Abdullah ibn Abbas yake magana yake cewa yayin da yaji Umar ya ambaci sabani a cikin al'amarin musulmai yace wa shiqaq kuma da tsagewa al'amurrika zanantu annahu ka'irun sai ne tsammanin lalle wannan abin da Umar yake bayani lalle abu ne wanda zai tabbata wannan ka'in wannan ismu fa'il ne na kana ka'inun abu ne wanda ba makawa sai ya tabbata yace bi annahu qallama qala shay'an illa ra'aytuhu saboda Umar da yawa daga yayi magana kurum abun nan sai ya kasance yace in dai yace kaza to hakika wannan abun sai ya kasance ai can baya ai mun karanta muke cewa wa in yakun min ummati al muhaddasuna fa Umar binhum manzo Allah yake cewa idan an samu daga cikin mutane wanda ake musu ilhama da wahayi daban-daban ne amma dai kusan juna ne ilhama shi shine wanda ba annabi ba amma dai zai ji a cikin ran shi wannan abun ya dace ai kaza sai ya bihe aikata wannan abun kama abin da ya faru da umum Musa ko mene ne yake cewa a cikin suratul qasas ko kuma suratul aha wa auhayna ila ummi musa an ardihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani to wannan ummi musa malaika jibril yazo ya hadi mata amma dai tashi a cikin ranta kuma wannan abin ta tabbatar eh haka ne zai abku kurum ta taita aikata wannan shine ake kira ilhama kenan nan Umar din a cikin wannan al'umma an samu irin mutanen da Ubangiji yake musu ilhama to Umar yana cikin su shi sanya shi nan wa Abdullah ibn Abbas yake cewa saboda Umar in yayi magana to kallama wannan maganar ta shiba ta abkuwa idan yace kurum kaza abin nan ya abku ai mun karanta muwafaqati Umar dace da yi da alqur'ani Umar zakka same shi yace wa manzo Allah kamata yayi matan ga sarin ga sanya hijabi aya ta sabko wa kullil mu'minati yaghudduna min ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin Umar yace kamata yayi a tsaye da shan giya kurun ubangiji ya saukar innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali ash-shaytan da wa'ansu makamantan su yake cewa waftu rabbi fi salasin ko a wata riwaya idan aka gama dukan muwafaqa da yi wurin muwafaqa wurin sama wurin kusan bakwai Umar yana magana aya tana sauka yake cewa to idan kaji Umar yayi magana yace kaza to kallama wannan abin nashi yake kin abu kuwa yake cewa summa nazafahu dam sannan sai ga jini nan yana kwarara ya kwararo daga jikin Umar fahamasu bainahum a lokacin nan yayi wata hamasa ta kama wannan mutanen guda shidda wanda suka kasance wurin Umar hatta khashitu an yubay'u rajulan minhum hasida naji tsoran kada a lokacin nan gaban Umar su ma daya daga cikin su mubaya'a saboda hamasar da ta kama su gashi nan khalifan manzo Allah jin yana kwarara akan shi kuma ya musu magana yace in buku yi ba in buku daidaita ba to al'amarin in kuka daidaita al'amarin musulmai zai daidaito in kuma buku daidaita ba to al'amarin musulmi zai watse yace wannan Hamas sai ta kama su yiwa Abdullah ibn Abbas yake cewa har sai da naji tsoran ka aje waɗannan mutanen su yiwa junan su mu baya a lokacin nan su zabu daya daga cikin su a cikin shiddan su yiwa junan su mu baya yake cewa fa qultu sai nace kai ku tsaya fa innal amira hayyun shi wannan wa shugabanin mummunai ho Umar innan wa araye yake fa kenan kanta ku sake ku yiwa junan ku mu baya fa ku zabu ne daga cikin ku kuma mu baya ku saurara shugaban nan fa namu fa gashi na har yanzu wa a raye yake bai mutu ba yace wala yakunu khalifatani yanzuru ahaduhuma ila al-akhar ko bai yiwa ne a samu shugaba guda biyu gashi nan dayan yana kallon daya ku ce a wani alimin dora ka kai ne khalifa kuma gashi nan alin yana kallon Umar gashi nan a raye bai yiwa ya kasance ai kamar yanda Bahaushe yake cewa ba a sarki biyu a wannan ko a masarauta daya kenan bai yiwa a samu sarki guda biyu kenan ayi hakuri kada wannan hamasar da ta kama ku ce a ware kai ne khalifa kuma ga khalifan nan bai mutu ba kenan ku saurara ku yi asarmu ku bari har Allah dauki ranshi sannan sai ku dora khalifa daga cikin ku yake cewa faqala a lokacin nan Umar sai yake cewa ihmiluni ku dauke ni fa hamalnahu sai muka dauke shi faqala sai yace musu tashawaru salasar ku yi wa mutane uku shawara su wannan guda shiddan nan da aka dauke su yanzu sune yanzu wannan committee da bazai sune yanzu manyan sannan kuma yanzu aka ce a nemi mutane guda uku a yi musu shawara kuma wannan al'amarin musulmi haka addinin ya karantar da mu washawuruhum fil amr ka shawarce su a cikin dukkan wani al'amari yake cewa wa yusalli bin nasi suhaibu kuma a nemi suhaibu ar-rumi yayi wa mutane sallah shi Umar ya dora a matsayin limami amma dai ba wai dan yana limami ba a ce shi zaka ba ma khalifanci ba ga mutanen da na kirawo wannan committee da bas din mu sune wannan mutanen nan guda shidda amma dai bayan su a nemi mutane guda uku sunfi gungun mutane guda uku a yi musu shawara yake cewa qalu bayan ya ce musu haka a nemi mutane guda uku a yi musu shawara suka ce man mushawir ya amiral mu'minin to wa zan mu yi wa shawara ya kai shugabanin mu'minai qala sai ya ce shawiril muhajirin a nemi mutanen da suka yi hijira daga makka zuwa madina a yi musu shawara a sanya su a cikin shawarar da za a yi yace wal ansar kuma da mutanen da muka tarar da su a cikin garin madina su ma a yi musu shawara su ne aus da khazraj yake cewa wa sarata man huna min al-ajnad yace kuma da manyan mutane wanda ba sa wancan gungun ba sa wannan gungun kenan mutanen waɗansu kabiloli manyan su wanda suka zo suka shiga cikin wannan addinin kenan koma bayan mutanen Madina da koma bayan mutanen garin Makka kenan a nemi waɗansu manya daga cikin waɗannan mutanen a yi musu suma shawara wannan mutanen kenan su ne kenan Umar ya kawwana komitin shi wanda za su zo su yi shawara su dora khalifa na musulmai khalifa na mummunai kenan waɗannan mutanen guda shiddan su ne jagorori sannan kuma a nemi muhajirin a nemi ansar a nemi manyan mutane daga cikin sauran kabiloli wanda bisa cikin muhajirin bisa cikin al-ansar yake cewa summa da'a bi sharbatin min labanin sannan aka kawo mai wani kwano wata tasa wadda take ta madara a lokacin nan Umar ya kunkudu wannan madara fa shariba sai ya sha wannan madara fa kharaja bayadul laban min al-jarhayn sai horon wannan madarar ya kwararo daga cikin cikin shi daga ibu daga wannan ciwon dashi kenan shan ta yi ta baki ta ga cikin shi ta kwararo kenan shi yake nuna mana hanji fa ya tsatsake an yi yanke hanjin saboda ai mun yi bayani muka ce sassoke shi ne yayi da wani hanja da wani masoki wanda yake da kai guda biyu ya soke shi kasan cibiya shi kuma kasan cibiya wurin ne da hanji yake tattaruwa kenan shi yake nuna mana hanjin Umar ya riga ya yanke gashi nan an bashi madarar yanda ta shiga haka ta fito ta daga cikin shi yake cewa fa'arafa annahu al-maut a lokacin da ya daga kan shi ya sadda kan shi ya ga madarar da ya sanya ta bakin shi tana hutawa daga cikin shi sai ya tabbatar fa lalle ba makawa sai mutuwa da yake ai a lokacin nan babu wani specialist wanda za a ce a bari a kai shi ya dan kukulle hancin wannan shine hukunci na Ubangiji abinda Ubangiji ya tsara a wannan lokacin kuma wannan shi shine zai kasance game da Umar kasancewa bayan mun karanta Umar kullun yana adda lokacin da ya yi hajjin shi ta ƙarshe yake cewa ya Ubangiji a shekara ta 23 ko yake cewa Ubangiji da ka arzuta ne da shahada saboda jiki ya tsufa jiki yayi rauni kuma Umar inda ake tunani yanzu fa ba irin shi bane ba kuma kullun rayuwa tana gaba ne jiki yana ƙara rauni haka sunnar rayuwa take ya nema Ubangiji ya arzuta shi da shahada kuma a garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah arzuta mu da shahada a garin manzon Allah yake cewa duk wanda ya roƙi Ubangiji shahada in dai da gaske yake ballagahu Allahu manazilash shuhada Allah zai sadar da shi masabkayya ta wanda suke shahidai ko mai sabatan ba muka mutun ba a matsayin shahidai ba to ko anan muka mutun insha Allah zan mu tashi tare da su saboda muna su yake cewa فقال سي عمر yake cewa al'ana walau anna liya dunya kullaha laftadaitu biha min hawl al-matla yake cewa fa a yanzu ha law anna liya dunya yace da a ce ina da duniya dukkan ta gata nan tawa ce mallaki na ne dukkan duniyar nan yace laftadaitu biha min hawl al-matla yace wallahi da na fansar da wannan duniyar dukkan ta da abin da yake cikin ta saboda tsoron abin da na hango na daga ranar tashin kiyama ko kallaha yayi dukkan abin da ya kamata yayi a rayuwar shi rayuwa ce mai albarka amma dai gashi nan yazo ya tabbatar da mutuwa zai yi yana tunanin abin da ya hango abin da manzo Allah ya karantar da su na daga hurgici da tsoro na ranar tashin kiyama ina ga mu da ba mu aikata komai ba a rayuwar mu ba barkata ba komai ba banda wannan sallar guda biyar ita ma dai a lalace dai in ta kama ne wani sa'in in mun ga dama sai mun jinkirta lokacin da muka samu damar ta ma'aikata wannan mutumin zan mu gani abinda ya banda Abdullahi bin Abbas yake yi wa Umar to yake cewa wallahi tallahi da a ce yana da duniya yace wallahi tallahi da ya ba da wannan duniyar dukkanta da abin da yake cikin ta nashi daddan Ubangiji ya wanye shi ya bashi ya wanye mai abin da ya hango na daga ranar tashin kiyama wannan tashin kiyama fa kwanan baya mun yi bayani ba ku hatta da manzannin Allah suna cikin hurgici sun rasa inda su kai kansu za a zo a tsaya manzanni su ringa neman ceto cewa wallahi musan ba ku tafi zuwa waye takan yi a samu ceton nan a wurin shi har sai an dangano zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba wani abba ne ba a lokacin ake nema ba kurum a yi wa mutane hisabi ba wai a shiga wai aljanna ba a zo a tsaya shekara 50,000 ana jiran abin da zai wakana wani hurgici ya kai wannan Umar yana nan yana cewa shi wallahi da a ce yana da duniya gashi nan yana kan gadon mutuwa ya tabbatar mutuwa wanda ba zai tazowa a wannan lokacin yake cewa da yana da duniya da ya bada ta dukkan wannan duniya diddan a wanye me wannan abin da ya hango na daga ranar tashin kiyama shi kuma kahuri sai in ya isa wurin Ubangiji sannan ya ringa cewa to Ubangiji fa a maido mu fa duniya fa za a ringa tambaye shi shin ka taba jin dadi a duniyar nan insha Allah Ubangiji mun san ba dadi ba a duniyar nan ba zasu zo a ragungun su a lokacin da aka tsaida su za a zo zasu zo suna tambaya illa bistum illa ashara kai mu ha a duniyar nan fa duka kwana 10 ne ko turfa muka yi fa ba wani abin kirki bane ba kuma gashi nan an tado mu yanzu an ce wai hisabi za a yi masu gardama daga cikin su zasu ce kai illa bistum illa yawma kayini ne guta dai lakan fa muka yi fa ba abin da muka yi a cikin duniyar nan fa zuwa shi da aka bayi shekara 60 aka ce me yayi tanadi ga wannan ranar sai ya ce a wannan tanadin ho ba yanzu ba duniyar nan tsaho gare ta bari mu ci karan mu bawa baka mu ga kuma abin da hali za yi in tsuha ya zo mun daidaita gashi nan an tada shi ana tambaye shi shekara 60 da yayi a duniya yana cewa a kwana 10 ne kai wani ma ya ce kai yini guda ne akai wani ya ce kai wallahi duka ƙarya ce kuke illa bistum illa malabisu ghayra sa'a ya ce wallahi tallahi mu fa awa ɗaya lakan ce ba muka yi fa dan lokaci ne wanda bai kai awa ɗaya ba muka yi a wannan duniya to wannan wata masifa ta kai haka sun ya gaskiya Allah datar da mu dai da mu gyara dai Umar yake cewa wa ma zaka walhamdulillahi an akuna ra'aytu illa khairan, yake cewa amma dai wannan abun ba komi bane ba, nagode wa Allah. An akuna ra'aytu illa khairan, a cikin rayuwata ba abin da na gani sai alheri. Daga musulunta shi har zuwa wannan lokacin da yake shimhude yana jiran mutuwa, ba abin da ya gani illa alheri. Yace an gode wa Allah tunda dai rayuwar dai ba a sanya ta a cikin lalata, a cikin lalata ba, an sanya ta a cikin taimakon addini, an sanya ta a kankashin Ubangiji, an bayo manzo Allah da Ubangiji wannan rayuwa. Allah datar da mu. Fa qala ibni Abbas, ibni Abbas yake cewa wa in qulta, duk da ma da yake dai ka fada, fa jazakallahu khairan, Allah maka sakamako na alheri. أليس قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعز الله بك الدين والمسلمين؟ yace shin Umar ka tuna ba, ba kai bane ba wanda ubai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a da Ubangiji ya daukaka wannan addinin da kai, wa zahara bika alislam, kuma da kai ne wannan addinin ya bayyanu, wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da kai ne Umar wannan kuma manzo Allah ya bayyanu, wa ashabihi kuma da kai ne manzo Allah, da kai ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka bayyana, da kai wannan addinin ya daukaku, da kai wannan addinin manzo Allah ya daukaku, da kai wannan addinin manzo Allah, da kai a wannan addinin sahabban manzo Allah suka daukaku. Kan mun manta lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, riwaya ce Imam al-Bukhari ya kawo ta, yake cewa Allahumma a'izz al-islam bi ahad ar-rajulayn, ya Allah ka daga wannan musulmin da ɗaya daga cikin masoyanka guda biyun nan, da ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu mafi soyuwa gare ka, yace ko Umar bin al-Khattab ko kuma Abu Jahal. Sai gashi nan Ubangiji ya amshi. Wata riwaya ta Safiya ce take cewa, Hafsa take cewa ba a yi ba, Aisha ce na manta wanda ya rawaito riwaya, yake cewa ba a yi ba kwana 17 ba, sai ga Umar nan yazo a al'uwashi. Ai uwar shi take bayani, take cewa ba ai kwana 17 ba, 16 ne ko 17, take cewa sai ga Umar nan ya taranta ita, tana karanta ayoyi daga cikin ayoyin Al-Qur'ani, suratul Hashr. Yace tana karantawa, Umar ya dauka ya karanta bismillahir rahmanir rahim, da ya karanta sai jeho wannan takarda, yaga wannan abun hu bismillah nan ta shiga ran shi, sai ya sake dauka ya karanta subhana lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ko hazuwa wannan aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina, suratul hadid, afwan suratul hadid ba suratul hashr ba, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Lokacin da ya karanta wannan aya kurum, sai gashi nan yace mata ta kai shi wurin, yayi imani da Allah, yace ta kai shi wurin manzon Allah. Sai gashi nan yazo a lokacin ana boye a cikin daru Arqam bin Arqam, sai ga Umar yazo ya kwankwasa, aka ce wane ne, aka ce Umar ne, kowa sai ya ja baya, ga oga yazo wanda yake tada wa musulmai hankali, gashi nan ya kawo kan shi wurin manzon Allah. A lokacin nan Hamza yace a bude mai kofa, in yazo da sharri mu mai isar mai da sharrin shi. Lokacin nan Hamza shi ma a cikin Quraishawa ana alfahari da shi wurin jarumta, babba ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace inda sharri yazo to mai isar mai da sharrin shi, in kuma yazo ne dan yayi imani to alhamdulillah. Aka bude mai kofa ya shigo, manzo Allah ya kama kwalar shi, yace kan musulunta ya kai Umar. Umar yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. A lokacin nan za a kabbara sallah, Umar yake cewa manzo Allah, wai shin mu ba akan gaskiya muke ba? Yace akan gaskiya muke, to dan me yasa muke wannan boye-boyen? Ce to daga yau huta fa za mu yi fa. Umar ya huto, yayi suka yi sahu guda biyu, ga Umar a sahun gaba, Hamza a sahun baya, sun rike sahabbai suka huto suna kabbara. Kabbaran nan dukkan garin Makka sai da aka jita, suka zo gaban Ka'aba, kuma babu wanda ya isa ya zo ya tunkare su. Kina wannan shi yake nuna mana da Umar ne wannan addinin ya daukaka. Umar shi ya bayyana wannan, tare da shi wannan addinin ya bayyanu, manzo Allah ya bayyanu, sahabban manzo Allah suka bayyanu. Yake cewa wahajarta ila almadina fa kanat hijratuka fatahan, kuma kai hijira zuwa garin Madina, wannan hijrar ta kai ta kasance budi ne game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna tada lokacin da Umar zai yi hijira, zan waye gaban Ka'aba, yace to wanda uwar shi take so, wanda matar shi take so, diyan shi matar shi take so ta koma Armala, to ya biyo bayana ga nan zan yi hijira, wanda diyan shi yake so su koma marayu, to ya biyo ga nan zan yi hijira. Kinan duk wanda ya bi shi to zai kashe shi. Haka ana kallon Umar ya kama hanya ya hijira. To daga wannan lokacin ya kasance mutane suna hijira libre. Kuma garin Madina lokacin nan kawo manzon Allah ya hijira, saboda Umar ya riga ya manzon Allah hijira. Lokacin da ya isa garin Madina, mutane kamun ya kai garin Madina, sahabban manzon Allah ana tsangwama su, ana cewa kalle su ga sanin wannan addini, wannan kaza da kaza da kaza da kaza, manganu na izgili. Lokacin da Umar ya isa garin Madina, kowa ya liƙe bakin shi, in kana musulunta ka musulunta, in baka musulunta kuma ka liƙe bakin ka. Wannan sune manya. Shine nan Abdullahi ibn Abbas yake tabbatar me, yake ce me, ai hijirar ka mata kasance budi ne game da al'umman musulmai. Summa lam taghib an mashhadin shahidahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa kuma Umar baka taba kin halartar ba wani yaki wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tahi ba, min qitalil mushrikin, na daga yakan mushrikai, min yaumi kaza wa kaza, na ranar kaza da aka yi Badar da Uhud da kaza da kaza, dukkan yakuka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi, to ka tabbata tare da kahu Umar aka yi shi. Yace summa qubida rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa an karadin, sannan aka dauki ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko manzon Allah yana mai yarda da kai 100%. Yake cewa fawazartal khalifata ba'dahu ala minhaji rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, sannan ka zama minista, ka zama waziri na khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine Abu Bakar. Wainan khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kenan a matsayin ka na minister baka taba kin bada wata shawara ba wanda take ta daidai ba, da kai aka yi wannan aikin, abinda Abu Bakar duk yayi tare da kai yayi shi. Yake cewa fadarabta biman aqbala man adbara, sai kai bugo, sai kai yaki duk wanda ya juya baya tare da wanda ya huskanto ka, kuka yake su. Kenan sai kai yaki dukkan wanda ya juya baya tare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda sahabban manzon Allah wanda suka yi imani su sune man aqbala, sune suka kawo kansu zuwa ga wannan addinin. Man adbara sune waɗanda suka kahurce wannan addinin. Kenan kai yake su, kai yaka tare da waɗanda suka juyo kansu tare da musulmai, kuka yake waɗanda suka kahurce wannan addinin. Hatta dakhala an-nasu fil islam taw'an wa karahan, har sai da mutane suka shiga cikin wannan addinin suna so ko kuma suna ki. Kaso ka ki tila sai ka shiga wannan addinin. Yake cewa summa qubida al-khalifatu wa huwa an karadi, sannan aka dauki ran Abu Bakar, yarda Allah shi tabbata a gare shi, kuma yana mai yarda da kai 100%, saboda yardar ta sanya yace babu wanda ya isa yayi khalifanci a cikin ku, babu wani mafi alherin ku illa Umar, kuma shi zai jagorance ku. Yan tarzo ma suka tashi, ya za a yi ka dora mana Umar, wannan ka san shi da kaushin rai, ka san shi da kaza da kaza da kaza da kaza. Yace da Ubangiji ne ko ya tsoratar da ni? Yace wallahi to zan dora shi, saboda ban gaba wani mafi alherin ku ba a cikin al'ummar, a cikin wannan mutanen ba, a cikin wannan al'ummar ba. Ya sanya Umar. Kenan shi yake tabbatar mana lalle ya yarda da Umar aka dauki ran shi. Yake cewa summa wullita bi khairi ma wullin nasa, ma wulliyan nasa, sannan aka dora ka ka jagoranci al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mafi alherin abin da aka dora a cikin mutane. Babu wanda ya kai ka alheri, shi sanya aka dora ka ka kasance khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Massara billahu bikal amsar, a zamanin ka ne aka birnanta birane, birni bayanin da yake yi wurare inda addinin musulunci aka dauka, ba birni ba irin namu ba a yanzu ba, inda zan mu samu wuta da ruwan famfo da makamantan haka. Kenan a wurinka ne aka samu dukkan wa'ansu birane, aka bude su, manyan gariruwa da ƙananan gariruwa dukkan su aka bude su, suka koma ƙarƙashin musulunci. Yace wa hababikal amwalu, kuma a ƙarƙashinka ne aka tattarawa musulunci, aka tattarawa al'umman manzo Allah wata dukiya ta huta hankali, sai da yake ana neman mai cin zakka a cikin garin Madina aka rasa, saboda kowa ya huta daga cikin layin wanda za su ci zakka. Yace wa nafa bikal aduwa, kuma kai ne ka kore dukkan wani makiyin addini kalkashinka a lokacinka ne. Yace wa adkhala Allahu bika ala kulli ahli baitin man tawassa'tahum fi dinihim, yace kuma a lokacinka ne Allah ya baka ikon sanya yawo kowane gida ilimi na addini abinda zai yalwace su na daga ilimin su kenan Umar bai bar mutane haka ba sai ne ya musu makarantu ya kawo musu malamai kowa ya fito ya tayye neman ilimi kalkashin jagorancin shi kalkashin dukiya ta musulunci yace wata sa'atun fi arzaqihim kuma a lokacin ka ne aka yalwata wa mutane arzikin su kowa aita mun karanta lokacin da Umar yake ba da kyautattuka ga mutanen shi talakokin shi muka yi bayani akan alfai idan an samu wannan dukiya Umar kiran mutane yake ya rarraba musu wannan dukiya yace to a lokacin ka ne aka samu dukkan wannan abubuwa yace summa khuti malaka bi shahada kuma sai aka yi finalizan aka liƙe maka rayuwarka kai cika muku kai karshen cikawa da shahada kuma mun san ai darajar wanda yayi mutuwa da shahada wanda aka kashe shi man qatala duna malihi fa huwa shahidun ko wanda aka kashe shi dan dukiyar shi to wannan mutumin shahidi ne wanda aka kashe shi kan mutuncin shi shi ma shahidi ne to wanda aka kashe shi kan tafarki na ubangiji menene shi ma shahidi ne yake cewa to fahani allaka madalla da wannan abin da kai ai a cikin musulunci wanda aka me aka zano me wannan abin ai hakika madalla da wannan abin yake cewa faqala sai Umar yace wallahi innal magrur man tagurunahu wallahi abdullahi bin abbas rudadde fa shine wanda aka yi ta yaban shi ya yarda da abin da ake fadi me ana rudar da shi dan gambara yazo ko kuma me yabo yazo yana cewa kai kai ne kaza ka san da ƙarya ce amma dai kace eh haka ne to jinan ku Umar fa shi Umar ya san da yayi haka din amma dai yake tabbatar me yake cewa ho shi ho rudadde ba shi shine wanda aka zo ana ta zuga shi yace eh kwarai ku abinda kake fada haka ne yace to ni kuma ni banda da gaskin rubdadde summa qala sannan yace atashhadu li ya abdullahi inda allahi yawmal qiyama ya kai abdullahi bin abbas shin zaka mun sheda akan wannan abin da ka wadi gobe a ranar tashin kiyama gaban ubangiji abdullahi bin abbas yace na'am yace kwarai ku zan maka sheda gaskiya nan ya samu karfin gwiwa sosai ko da yake ya tabbatar da abinda shi Umar yake wadi inda gaskiya sheda a ranar tashin kiyama ba kowa ba yake yin ta ba mutum yana ta kan shi ina ya samu lokacin ya zo ya yi wa wani sheda kamar yanda muna so mu dauki girman sheda a ranar tashin kiyama mu tuno kissar Abdullahi bin Mas'ud lokacin da manzo Allah ya tarar da shi yace me Abdullahi bin Mas'ud ga karanta mana alqur'ani Abdullahi bin Mas'ud yake cewa manzo Allah na karanta maka alqur'ani kai kuma kai aka sabkar wa wannan alqur'anin a lokacin na manzo Allah yace karanta mana dai inzi manzo Allah Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Mas'ud ya karanta manzo Allah alqur'ani sai da ya kawo fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida taya lokacin da muka kawo kowace al'umma muka zo mata da abin shaidar ta kuma muka zo da kai waje ina bika ala ha'ula'i shahida ko muka sanya ka kai kai ne manzo Allah kai kai ne abin shaida akan dukkan wannan al'umma manzo Allah ya hoshi da kuka saboda girman shaida a wannan ginin to na Abdullahi bin Abbas saboda ƙarfin hali yace to wallahi ni ma da ranar tashin kiyaman nan ma zan maka shaida in dai akan wannan abin ne da na faɗa in dai ubangiji ya tsaida ni yace ana nema ayi ana neman mai shaida akan haka to ni na isar in maka shaida faqala sai yace allahumma lakal hamdu godiya ta tabbata ga ubangiji alsika khaddi bil ard ya abdullahi bin umar yace sabke kuma tuna daga kan cinyarka ka dora shi kan kasa ya kai abdullahi bin umar yace ya kai abdullahi bin umar nan magagin cutar da take damun shi sai ya gaza ganewa ya manta da Abdullahi bin Mas'ud yake magana ba Abdullahi bin Umar ba ai can horkon hadisin yana mana bayani Abdullahi bin Abbas ne ya dora shi kan cinya suke maganan nan duka tare da shi amma dai nan da ya tashi yace ya kai Abdullahi bin Umar sabke mani kaina daga kan cinya ka dora shi kan kasa kuma wannan yana daga cikin lokacin da radadi ciwo ya kai ciwo zaka gani mutun yana neman gadan da yake kwance zai gani yame yauni zaka gani yana neman a sabke shi a kasa to shine Umar yayi kuma ya manta da wa yake tare yake kira Abdullahi bin Umar Abdullah ibn Abbas yake cewa fa wada'tuhu min fakhazi ala saqi sai na dora shi daga kan cinyata na melo shi kan guyuwata kenan shi dai Abdullah ibn Abbas yana kamar a girman shi bai kamata ba a sauke shi ba kasa ba gashi nan kuma ya dora kan shi akan cinyar shi sai ya danyi baya da shi ya dora shi kan guyuwar shi faqala sai yace alsiq khaddi bil ardi sabke min kaina akan kasa dora kaina a saman kasa fataraka lihiyatuhu wa khaddahu hatta waqa'a bil ardi yace shi dai bai sauke mai ba sai Umar sai ya ja gemun shi ya janyo kan shi ya janyo wannan kuncin shi har sai da ya sauke su kan kasa faqala sai yace wailaka wailaka wailu ummika ya amiral mu'minin ya Umar yace kai canka kai can ma'ayyaka ya kai Umar illam yaghfiru Allahu laka ya Umar indai har Allah bai gafarta maka ya kai Umar ba duk wannan abin da aka zano mi yayi kaza yake kiran kai can shi kai can ma'ayyar shi da amma bai kasance ba indai ubangijin shi bai gafarta mai ba kamar manta Ali da Usman suke bayani suke cewa idan ya kai lokacin da muka zo shiga gidan aljanna kahon mu dai a cikin gidan aljanna kahon mu dai a waje ba ta shiga gidan aljanna ba yace wallahi muna fatan da amma ubangijin mai da mutuka a wannan lokacin saboda babu tabbas an shigan ko ba an shiga ba kahon dai a gidan aljanna kahon dai a waje yace nutsuwan mu shi shine muga kanmu a cikin gidan aljanna to gashi nan dukkan wannan abubuwan da aka wadi mai yake cewa kai tan shi indai ubangijin shi bai gafarta mai ba yace summa qubida rahimahullahu sanna aka dauki ran shi yarda Allah shi tabbata a gare shi falamma qubida yayin da aka dauki ran shi arsalu ila abdullahi bin umar sai aka tura wa dan shi abdullahi bin umar lokacin nan bai tare da shi abdullahi bin abbas shi shine yake tare da shi faqala sai yace la atikum illa taf'alu ma amarakum bihi min mushawarati almuhajirin wal ansari wa saratin min huna min alajna yake cewa wallahi ba na zo muku ba saboda ya ji abin da aka aikata kuma ubaban shi Abdul Umar ya ce a sanya shi a matsayin dan shawara amma dai ka a bashi khalifanci yace saboda mi saboda mutumin da ya gaza rike matar shi ya sake ta wannan dalilin shi ya sanya Umar ya ce ka a sanya shi a cikin wannan kuma ka a ce abin ya koma daga uba ya koma zuwa ga dan shi yace kadda amma dai a sanya dan shi a cikin ɗan shawara amma dai ka ayi sanadin wannan al'amarin zuwa gare shi yake cewa to lokacin da aka dauki ran shi Umar sai ya tura aka tura wa ɗan shi aka ce to yazo baban shi ya rasu sai yake cewa wallahi la atikum wallahi bana zo muku ba illam taf'alu ma amarakum bihi in dai muku aikata abinda babana ya umurce ku aikata min mushawaratil muhajirin wal ansar na daga shawartar mutanen da suka yi hijira daga Makka zuwa Madina wal ansar da mutanen da suke cikin garin Madina wanda suka amshi bakuncin ku wa saratan min huna min al ajnad da manyan mutane na daga sauran kabiloli قال الحسن سي حسن البصري يجي تيوا وذكر له فعل عمر عند موته وذكر له فعل عمر عند موته سي أكا أنبتا مي أبندا عمر يأيكا تالوكة دا يزو متوا وخشيته من ربه دا إرن صوران دا يكي يو أبنجنشي فقال سي حسن البصري يجي تيوا هكذا المؤمن وانن شيشيني أي مؤمني مؤمني شيشيني إذا يزو متوا دكا أيكا كركن دا يبسارو تدش كرم tunanin shi ya zai ubangiji ya gafarta mai ya cika da la ilaha illallah ya shiga gidan aljanna kamar yanda muka yi bayani akan Ahmad bin Hanbal lokacin da ya zo mutuwa shaytani ya hawo saman soro yake ce mai wallahi Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah ka gagare ni nayi da kai in kawar da kai akan hanya ka kiya yake cewa la hatta al'an la ba'd har yanzu da saura shi kuma ga diyan shi na Abdullah yake bayani yake cewa muna lakana mai la ilaha illallah amma dai yana cewa la ba yanzu ba yace wannan abin ya tada masa hankali gashi nan shugaba na ahlus sunna ana lakana mai la ilaha illallah yana kan gadan mutuwa kuma yana cewa a sai can ya su mai sake horowa suka tambaye shi yake cewa shaytani ne yana can saman soro yana cewa har yanzu ka gagare ni har yanzu na gaza in kawar da kai yace idan nace mai eh to hakika na kahurcewa ubangiji to haka shi bawa nagari idan ya zo karshe to ya kara tsoron ubangiji a cikin ran shi ya tabbatawa in dai ubangiji bai gafarta mai ba dukkan wannan ayyukan nashi wa rusar su ne yake cewa hakadha almu'min haka mummuni yake jama'a ihsanan wa shafaqatan ya hada kyakkyawan ayyuka nagari ya kyautata kuma ya hada da tausayi wal munafiq shi kuma munafiki jama'a sa'atan wa ghirratan ya hada sakon ubangiji kuma da yaudarar kai shi kullun abubuwa na rayuwa rudar shi suke yi gashi nan zai tafi yana wannan idan an ce Allah ya samu da gaske a aljanna ya ringa ce a mu ai aljanna ne ai ba wani wannan aljanna direct za mu shiga aljanna shi kuma ba abin da ya aikata wa wannan addini ko kuma idan wani ya mai kyauta zai ringa ce kai ai ka san wani wani ai sune ya yi aljanna an aka tafi ma a gaban gaban ma sune gaba yace wannan to wallahi wannan yana daga cikin munafukai wani dan karamin aiki ya ringa rudar shi ya ringa tabbatar wa kanshi a yana cikin gida a yana cikin mutane wanda gida aljanna yace wannan shine munafiki wanda kurum dan karamin abu ko kuma daga an ambato aljanna insha Allah amin amin ai muna ciki ai insha Allah muna daga cikin su yace to wannan shi shine bawa wanda yake munafiki ga zunubi yana aikatawa amma dai kullun yana daukan kanshi yana daga cikin mutane ya aljanna shi kuma bawa na kirki shi shine wanda gashi nan yana aikata aikin kirkin ya san da aikin yake aikatawa na kirkin kuma mutane sun mai shaida akan haka amma dai yana tsoron ubangijin shi yana tsoron kamun ubangijin shi yana cewa idan Allah bai gafarta mai ba hakika zai kasance daga cikin mutane wanda suke taba yake cewa wajadtu wallahi ma wajadtu fima mada wala fima baqiya abdan izdada ihsanan wa makhafatan yace wallahi shi dai bai samu wani mutum ba wanda daga cikin mutane wanda suka gabace shi wai hasan ibn al-hasan al-basri tabi'i ne yake cewa to bai samu an su mutane ba wanda suka gabace shi kuma da mutanen da suke tare da shi a yanzu waɗanda suka yi saura wanda Allah bai amshi rayukan su ba izdada ihsanan wanda ya ƙara akan kyakkyawan ayyukan shi wa makhafatan kuma da tsoron ubangiji wa shafaqatan da tausayi minhu kama Umar babu wani mutum wanda ya kai shi haka yace wala wajadtu fi ma mada kuma bin samu ba wa'an su mutane ba wanda suka gabace mu wala fi ma baqiya kuma daga cikin waɗanda suka yi saura a wannan lokacin abdan izdada isa'atan bawa wanda ya dada akan aikin shi na zunubi kullun aikin zunubi yake karawa illa izdada girratan sai dai face ya ƙara ruduwa akan abin da yake aikatawa gashi nan yana aikata zunubi sai ya ringa ganin kai wannan ba komai bane ba tahsabuna hayyinan wa huwa indallahi azim yana ganin dan wannan abin da yake aikata ai ba komai bane ba amma dai sallolin shi yana dan wannan kuma ya ringa tunanin a su wasu ƴan gida aljanna ne kaza da makamantan haka lokaci ya ja abin da ya mana saura dan kadan ne mu yi da satin da ya kasance sati na gaba zan mu tashi sabon karatu na Usman bin Affan yace misku al-khitam yace wani karshe cikamakon cikamako na karshe wanda yake mai karshi Allah wanda yake mai kamshi Allah sanya mu yi khitamuhu misk kamar yanda ubangiji yake cewa ko khitamuhu misk karshen cikamakon nashi abu ne wanda yake mai kamshi abu ne wanda yake mai kyau kowa yana so yayi wannan irin wannan mutuwa Allah tar da mu tahi a hannun dama mu yi cikawa irin ta wannan manyan mutane wanda ubangijin su ya yarda su manzo Allah su ya yarda da su yake cewa la ajru fi nihayatil matafi yace bazan samu ba a karkashin wannan kewaye-kewayen da muka yi wannan doguwar tahiyar da muka yi daga horkon karatun mu zuwa yanzu wa nahnu nuwaddi amiral mu'minina kuma ga mu nan muna bankwana da shugabanin mu ne min kalimatin illa ma qala ibn mas'ud yace daga cikin wa'ansu kalmomi kenan babu wa'ansu kalmomi wanda su cike gurbi wannan mutumin na karshen cikamakon rayuwar shi yace sai dai wa'ansu kalmomi qala ibn mas'ud wanda ibn mas'ud yayi hada a cikin su yace inna umar kana hisnan hasinan alal islam lalle umar ya kasance wani shamaki ne wani shimge ne wanda yake shimgin musulunci yadkhulu an-nasa fihi mutane wanda suke shigowa a cikin shi wala yakhrujun ko mutane ba sa huta kenan lokacin umar duk wanda ya shigo musulunci in dai dan Allah ya shigo shi to hakika zai dagoma a cikin wannan musulunci he dai mutuwa zai tarba shi da wannan musulunci kuma idan an mutu ba za a tarar da ubangiji baya amsa wani addini illa musulunci yake cewa to Umar idan lokacin shi idan mutane suka shigo to hakika ba sa huta sai dai wanda ya shigo dan kwadayin wani abu kamar karatun mu baya da muka karanta Jibilla sarki wanda yake karshen sarakuna na gasasina wanda lokacin da ya shigo musulunci shi yana tadanin ne idan ya shigo musulunci girman shi sarauta shi zai ta karu sai ya samu abin a ba haka bane ba a cikin musulunci kowa da sarki da wanda yake bawa dukkan su in dai musulunci sun da amsa sunan musulunci dukkan su ɗaya ne yake cewa kenan duk wanda ya shigo hakika baya huta wa innal hisna asbaha wa qad salama yace to wannan shamakin bayan mutuwa Umar an wayi gari hakika ya tsage wannan shimgen da aka sanya wanda Umar ya dora shi ga wannan shimgen hakika ya tsage ga Umar nan ya mutu kenan shimge ya tsage yace fa nas yakhrujuna minhu sai gashi nan yanzu mutane suna shiga wannan addinin kuma suna sai gashi nan mutane suna huta daga cikin wannan addinin wala yadkhuluna kuma ba sa shiga wannan Abdullah ibn Mas'ud ne yake bada labari dan takaitaccen lokaci shekara bata wuce ba 30 da wani abu bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan mutane suna kin addinin su ba sa shiga suna huta daga addinin kuma ba sa shiga amma dai a lokacin shi kowa shiga yake kuma wannan shine halin mu a yanzu zaka ga mutane he dai su ringa huta daga addinin amma dai ba sa shiga saboda halayyar mu ya canza idan a ce halin mu abinda yake karanta a cikin alqur'ani shi shine muke aiwatar da shi to hakika wallahi tallahi da mutane da kowa ya kwadayin wannan addinin da yawa daga cikin mutane wanda suke nagarbu mutane turawa wanda zai karanta wannan addinin ya karanta shi a cikin littattafai ya musulunta amma dai idan ya shigo yaga halayen musulmai hakika zai nesa da wannan addinin saboda halayen namu mun dauki riga da san duniya mun dora mun bar halayya na addinin musulunci kamar misalin wani bature wanda ya musulunta yace shekara 15 da musulunta yace a garin da yake a rayuwar da yake rayuwa ce a can ture yake rayuwar shi yace yayi wani bayan shekara 15 Allah ya datar da shi da tahiyya haji yace da yayi Saudiya yaga mutane suna yawon su a cikin mota ana hayya ala salatu hayya ala falah yace a shekara 15 ba a taba cewa hayya ala salatu hayya ala falah ba bai tafi masallaci ba yace kullun da shi ake kabbar sallah a shekara 15 yace amma dai da yazo kasa ta musulmai sai ya same su ga sun bar addinin kurma addinin suna ne a wurin su Allah ya datar da mu yake cewa wa qala sai Abdullah ibn Mas'ud kuma yake cewa wajidtu anni kuntu khadiman li Umar hatta amutu yace wallahi nasu in kasance mai hidima ne ga Umar har sai na mutu wannan kuma kowa zai so hidimar wannan bawa Allah yake cewa wa qala kuma yake cewa walau anna umar ahabba kalban kana ahabba alkilaba ilayya yace kai wallahi tallahi da umar da ya so wani kare a nan duniya yace wannan karen yana son shi yace wallahi da na dauki wannan karen shine mafi soyayyar karnuka a wurina saboda darajar shi amma dai wani dan iska yana can sakare ba wanda yake zagi sai umar yace sadaqa wallahi ibn mas'ud yace wallahi ibn mas'ud yayi gaskiya wa salamun ala umar bin al-khattab fi al-khalidin kuma aminci ya tabbata ga umar dan khattab a cikin madawama a cikin gidan aljannah shi wallahi muna san shi kuma muna fatan Allah tayar da mu tare da shi abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk